أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin jerin fa'idodi da muke kawo cikin wannan wata mai albarka mai alhurma watan Ramadan yau fa'idar da zan mu kawo bayani shine hukuncin hudda zakatul fitr a hudda kima sanin mu ne cewa hatsi da dawa da shinkafa da makamantansu abinci da shi yake hudda to shin ya halitta a zakatul fitr a hudda kudi a dauki kimar abin abada tiya hatsi tana dala 100 madadin ka bada tiya hatsin ka bada dala 100 ko kuma tiya shinkafa tana 300 masalan madadin ka bada tiya shinkafa ka bada kudin to shine wannan bayanin da zan yi a yau insha Allah ta'ala akan doran maganganun malaman hadisi da kuma malaman abin da suka bayani akai wannan yake cewa la tajuzu al-qima fi zakatil fidr qima a cikin zakatil fidr ba ta wadatar ba ka bada kudin abin ka doka ka bada bai yi ba wahuwa mazhabul jumhur shine mazhabin malaman jumhurin malamai akwai cikin su akwai malikiya haka suka tayi da shafi'iyya haka suka tayi da hanabila haka suka tayi kuma shine ikhtiyarin al-imam al-hafiz ibn hazm az-zahiri eh wannan mazhabobi duka gashi muna gani akan abin da suka tayi malikiya shafi'iyya mazhabobin guda uku duka hadda ma ibn hazm az-zahiri to wanda suka tayi akan cewa kima ana iya hudda kima sune malaman hanafiya malaman hanafiya amma gaskiya hujjar jumhurin malamai ta yi hujjar su karhi kamar yadda zan mu kawo dalilan da mai wannan bahasi ya kawo akwai dalilai da dama da suka nuna cewa zakatul fitr zaka hudda kai ba a hudda ta da kudi bai wadatar ba ba a hudda kudi bai wadatar ba dalilan kamar haka daga cikin hadisai dalili na farko amsu daga Abi Sa'id al-Khudri yake cewa mun kasance muna hudda kunna nukhruju ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'an min da'am wa kana ta'amuna at-tamr wa sha'ir wa zabib wal aqid yace mun kasance muna huddawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr kuma abinda muke huddawa tiya ta abinci yace abincinmu kuma a wannan lokacin shine dabino da sha'ir da zabib da cuku wajhud dilala huskar da wannan Bukhari da Muslim suka huddo shi ta huskar da aka samu dalilin wajhud dilala a kalkashin wannan hadisin anna annabi sallallahu alaihi wasallam farada sadaqa fi anwa'i ta'am cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farranta ta a cikin nau'ika na abinci faman adala ila al-qima faqad taraka al-mafrud duk wanda ya karkace yabar abinci je ba da kima to ya sabga game da farillar da aka hauda dan ga shi sahabin Abi Sa'id al-Khudri abinda ya zano suke huddawa fa'ida ta dalili na biyu daga Ibn Abbas yake cewa Allah ya rada shi farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhuratan lis-sa'imi min al-lagaw wal-rafs wa du'matan lil-masakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faranta zakatul fitr yace dan tsarki tsarkakewa mai azumi game da wargi da wasa da yayi da kuma ciyatar da miskinai Abu Dawud ya rawaito shi huskar dalili cikin wannan hadisin anna annabi sallallahu alaihi wasallam farada sadaqatul fitr du'matan lil-masakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faranta zakatul fitr ciyarwa ce abinci ga miskinai yace fa ta'ayyana an takunu da'aman la nuqudan sai zamana tilas ne to ta kasance abinci ne ba kudi ba na uku hadisin da aka rawaito daga Aisha Allah radda ita take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata aiki wanda ba babu umarninmu a ciki to an mayar mishi da abin shi wannan ba sai a cikin bid'a ba ake amfani da shi kamar yadda malamai suka yi bayani a cikin sharhi kan wannan hadisin hatta cikin abwab na fiqh ana dauko shi ana hauda shi wanda muslim ya huddo shi yanzu gashi na an yi dalili da shi wajhud dilalakin shine huskar dalilin anna ikhraju zakatul fitr min ghairi at-ta'am mukhalifan li amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam cewa hudda zakatul fitr ta hanyar abu da ba abinci ba to ya saba ma abin nan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Annabin yayi umarni a hudda da sha'ir da kaza da kaza da kaza nau'ika na abinci da ya zana bai zano kudi ba to kenan wanda ya hudda da kudi ya fita daga abin da Annabi yayi umarni akan shi ya azamu shi hadisin cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun dalili na biyu da wannan dalilai na sunna ne dalilai na hadisai suka gabata wannan guda nawa guda uku da suka gabata su ne dalilai na hadisi. Sai dalili na gaba, anna zakatul fitr ibadatun mafruda min jinsin muayyana, cewa zakatul fitr ibada ce da aka faranta ta daga jinsi na abinci muayyani. Fala yuzu ikhrajaha min ghairi jinsil muayyana, bai halitta a hudda ta, bai wadatarwa a hudda ta a cikin wani jinsin da ba shi aka ayyana ba. An ayyana cewa abinci ne, kenan bai kamata ba mutum yace falau akhrajaha fi ghairi waqtiha almuayyan, da a ce kamar yadda aka ce abin lokacin ta, in ka hudda ta, yanzu baka hudda ta ba harkon azumi, baka hudda ta ba cikin sha'ban ko cikin shawwal, wannan lokaci kenan an ayyana mata lokaci, shine sallah ko kafin sallah da kwana biyu. To yadda lokacin ta da aka sa baka da ikon ka gusashi, to haka nan abin da za a bada hikima baka da ikon ka gusashi daga abinci ka kai shi zuwa ga kudi. Dalili na uku, anna zakatu wajibat li dafa'i hajatil faqir wa shukran li ni'matil mal, cewa ita zakatul fitr an shar'anta ta ne, an wajabta ta ne dan saboda tun kuɗe ma talaka buƙatar shi ta abinci, kuma don gode ma ni'imar dukiya da Allah ya baka. Yace buƙata kuma kala kala ce, to fa yan bagi an yattanawa alwajib, to ya kamata wajibin ya zama kala kala. Li yasir ilal faqir min kulli naw'in ma tadfa'u bi hajatu, dan saboda mabuƙaci ya samu kowane nau'i na dukiyarka ya samu ka bashi. Kamar yanzu shi wanda Allah ya ba hali, Allah ya bashi kuɗi, yana da dukiya ta abinci, yana da dukiya ta dabbobi, yana da dukiya ta hatsi, yana da dukiya ta kuɗi, to lokacin hudda zakka shi ta kuɗi yayi, ya dauki kuɗi ya ba talaka, kuma lokacin zakatul fitr ma ya dauki kuɗi kuma ya bada, kenan ya zamana ya dauki abin ya maida shi ga nau'i daya. Kenan lokacin hudda zakka kuɗin shi ya dauki kuɗi ya bada, lokacin zakka hudda kai da zakka kayan gona ya dauki abinci ya bada, shi aka umarce shi kada ya musanya shi da wani abu. Dalili na hudu, anna mukhrijul qima qad adala adil mansus fa lam yuzi kama akhrajar radi'a makana al-jayyid, wanda ya hudda qima ya karkace gami da abin da nassi yayi nuni akai, bai wadatar mishi ba, kamar da a ce ya hudda wani mummunan abinci daga cikin abincin shi, ya hudda wani abincin da yayi tsusa, ya ribe, ya bada bai yi ba, to haka nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam faradaha, dalili na biyar, cewa annabi ya faranta ta min ajnasin mukhtalafatil qima ma ittifaqiya fil miqdar, cikin nau'ika jinsuka wanda suke nau'i kala kala daban-daban, duk da kuma kima gwargwadon su daya ne. Da a ce kima tana wadatarwa, to ita ma da an hadi abin da yazo daidai da ita. A wancan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai kudin, akwai zahab, akwai zinari, akwai azurha, amma kawai aka takaita cewa tiya ce za a hudda ta sha'ir ko ta dabino, to da a ce kudi ma ana iya huddawa, to a lokacin da Annabi kuma ya ce kudi kuma kaza ne za a hudda, dan shi ma yana buƙatar a hudu kadarin da daigwai gwargwadon da ake buƙata. Kenan tunda bai hudu ba kadarin, yake nuna cewa kawai bai ya ciki kudi, bai ya cikin abin da za a hudda zakatul fitr. Dalili na shidda, anna ikhraj sadaqatul fitr min ad-darahim wa zannati li husul al-khadi fi taqdiriha fama faqad yukhrijuha bi aqallin fala tabra'u zimmatuhu bi zalik. Hudda zakatul fitr, mutun ya hudda qimar da kudi ko da zinare ko da sefa ko da naira, za a samu kuskure, tana yiwa a samu kuskure ko mun kankancin shi wajen kadar, wajen qimar, wajen kadarin da za a hudda, tana yiwa kai wanda ka doka anan ka doka cewa hatsi a gurin ku ana saida shi dala 100, ka doki dala 100 ka bashi, su kuma a gurin su 110 yake ko 120, to kaga ka rage akan abin da ya kamata ka bashi, kuma bata yi ban akai haka, bata yi ba, kuma ai ba lazumta mashi cewa zakai ba, dole a inda kake zai taso ya zo ya sai hatsin da ka bashi. Kenan wannan dalili ne akan cewa kima tana da matsala, hudda kima yana da matsala. Dalili na bakwai na ƙarshe, anna fi itibarul qima ikhraj lil fitr an kaunaha sha'ira zahira, a hudda qima, a hudda kudi zakatul fitr da kudi ba da abin nan ba, abinci ba, hudda ta ne game da kasancewa ta alama da ake so zahira a ganta kyarara a ranar Idi, an ranar sallah ana yawo da ita, ta haita koma sarka ce ta boye. Idan ya hudda da abinci, in mutun ya hudda ta da abinci, mallan yake cewa hatsi ne, dawa ce, shinkafa ce, maka ce, za a dora ma yara su kewayo su ta yawo ana gani, wanda wannan Allah yake so. Zakka ce wanda Allah madaukin sarki yana so a bayyana ta, kowa ma ya gani, ba abu bane wanda ake son boyo. To wanda ya hudda kudi ya rasa wannan, dan saboda boyewa ne daga shi, sai mutunan zai je ibada, kudi ne aljihu zai je, kenan daga nan ma ya boye wannan alama ta sha'ira ta ranar Idi da ake so a gani, an zahara, an bayyana, ana yawo da rabon abinci ana badawa, wannan Allah yake so. To amma in ya zamana kuɗi, kowa zai hudda, kenan kowa da aljihun shi ne kawai zai je tar da talaka a boye kawai, bashi ba wanda ma ya san ka bashi, ba wanda ma ya san me kai ka gidan shi, kenan a kudda kudi akwai boye alama da sha'ira daga cikin sha'air kinna addinin Allah madaukin sarki. Wannan shine dalilai guda bakwai na sunna da kuma dalilai guda dalilan da aka zama malamai suka zanu wanda suke nuna cewa a wajen hudda zakatul fitr bai kamata ba a hudda kima kawai, ya kamata a hudda bai kamata a hudda kudi ba, a hudda ta da kudi ba, ya kamata a hudda ta da nau'i na abinci. Kuma nan hudukarwa abin da ya kamata mu hudda na abinci ɗan uwa abin da yake da kima, kada ya zama mu azama kanmu cewa kullun kawai zakatul fitr ko a ina ne ko birni ko kauye kawai, sai dai mutun ya soyo hatsi da dawa ya je ya raba ma mutane. Wanda wannan mun sani tsakanin da Allah cewa san kai ne da kuma san sauki. In kace zaka huddo a ran nan duk wanda ka dauki hatsi, mun sani galibi da dawa da hatsi a ran nan ka bashi, to ran nan bai aikata ba. Maka bashi hatsi a ran nan ran sallah ya je ya samu tahuna a nika shi ayi kaza a zo ayi kaza, kuma a ran nan kin shi ma talakan bai buƙatar yayi tuwon dawa yayi tuwon hatsi a ran nan kin. Kenan abin da ya kamata wanda suka faranta ma talaka rai ya san cewa an mishi shi ma yayi sallah da abun, ita ce abin da ake huddawa wanda kasance galibin abincin mutane ran sallah shinkafa maka ce kuskus ne, kaka kalli tsadar su, ka kalli ladan da zaka samu da kuma faranta ma wanda zaka ba. Duk da kima su hatsi, in kace hatsi ko dawa zaka hudda zai zo maka da sauki, to amma ba saukin ake bukata ba, ladan zaka kalla da kuma faranta ma wanda ka ba ma rai da kuma sabke umarni na Allah cikin mafi kyau. Dama Allah ya ce lanta na rata tun fi goma tu ibun, ba ku samun aljanna sai kun bada abinda kuke so. Abinda kuke so kin nan shine kamar wannan kin, dan zan mutakaita abinda muka wada daidai. Allah ba mu ladan kuskure, Allah mana gafara. Assalamu alaikum warahmatullahi.